sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalamusi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini 19 ga watan Oktoba. Bayan labaran duniya za a jiyar da ta kaya a birnin tarihin Najeriya Abuja a zanga-zangar kyamar ƴan sandan SAS wadda ta rikide zuwa fishi kan tsadar rayuwa.
Gaskiya mutane sun gani abin da muke bukata shine a bar mu da ran kawai.
Za kuma a jiyar da ta kaya a makamanciyar wannan zanga-zangar a Lagos cibiyar kasuwanci ta Najeriya.
Wallahi babu hanya, ba shigowa ba fitowa.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma Sani Malumfashi na tafa da rahoto na musamman. Wannan karan game da illar almundahana kan gwamnati. Baba Yakubu Makeri zai shigo da labaran wasanni. Ko amma kafin nan ga Hadiza da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da cikakken labaran duniya. Lokacin sanya hannu a wani zagayen matakin bada tallafin tare kuma da tattalin arziki da magance matsalolin lafiya. Cutar coronavirus haifar na ƙara ƙurewa 'yan majalisar dokokin Amurka. Shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi za ta gana da sakataren baitin malin Amurka Steve Mnuchin a yau Litinin gabanin cikar wa'adin sa'o'i 48 na cin mai yarjejeniya kafin ranar zaben ranar 3 ga watan Nuwamba da suka sanya wa kansu. Idan fadar White House da majalisar wakilai da 'yan Democrats ke da rinjaye ba za su iya cin mai yarjejeniya ba zuwa gobe Talata, sai kuma a lokacin zaman 'yan majalisar dokoki bayan zaɓe. Amma kafin a nasar da wanda ya lashe zaɓe a watan Nuwamba da Disamba, za su samu wata damar zaman shawarwari akan batun bada tallafin. A wata wasiƙa da ta aika wa 'yan majalisar wakilai jiya Lahadi, Pelosi ta bayyana ƙwarin gwiwa game da yiwuwar cin mai yarjejeniya, amma kuma ta faɗa wa shirin labaran District Sunday na talabijin ɗin ABC cewa gwamnatin Trump ta cire wasu muhimman abubuwa da suka bayyana labaran gwaje-gwaje da gano waɗanda suka kamu da COVID-19. Shugaba Donald Trump da abokin adawarsa na Democrat Joe Biden sun yi yaƙin neman zaɓe ranar Lahadi a wasu jihohi da ke da muhimmanci wajen cin zaɓe a ƙoƙarinsu na samun nasara a zaɓen ranar 3 ga watan Nuwamba da ya rage sauran makonni biyu. Trump ya fara da Nevada inda ya kai ziyara a wata majami'a kafin wani taron bada gudumawa da kuma gangamin yakin neman zaɓe da aka yi da yamma a birnin Carson da ke jihar Nevada. A baya ana ganin ta da mahimmanci a fafatawar neman nasarar zaɓe, amma jihar Nevada ba ta ba jam'iyyar Republican goyon baya sosai tun daga shekarar 2004. Gangamin yakin neman zaɓe da aka yi ya tara dubban magoya bayan Trump waɗanda suka zauna kusa da kusa. Suna bayyana jin daɗinsu, suna kuma caccakar Biden da manema labarai. Mafi yawan waɗanda suka je taron ba su sanya takunkumin rufe hanci da baki ba don kariya daga cutar ta corona, duk da cewa ana samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar a jihar. Yayin da alƙalamu da aka fitar na waɗanda suka kamu da corona a ranar Asabar suka zarta 1,000, shugaban ya yi gargaɗi cewa samun nasarar Biden za ta haifar da ƙarin matakan kulle, kuma ya caccaki Biden kan cewa zai dinga sauraron masana kimiyya. Biden, wanda shi ɗan Katolika ne, ya halarci wani taron ibada a jihar Delaware kafin ya yi yakin neman zaɓe a jihar North Carolina, inda ɗan Democrat bai sake cin zaɓen shugaban ƙasa ba tun daga Barack Obama a shekarar 2008. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana ci gaba da kidayar kuri'u'a gini domin tantance wanda zai zama sabon shugaban ƙasar da ke yammacin Afirka. Zaɓen na ranar Lahadi, wanda aka fafata da shugaba mai ci na yanzu Alpha Conde da shugaban 'yan adawa Selo da Leon Diallo, na zuwa ne bayan watanni da aka yi ana rikice-rikicen siyasa kan wani sabon kundin tsarin mulki mai cike da cece-kuce wanda ya baiwa Conde damar zarta wa'adi biyu a mukamin shugaban ƙasa. Conde, wanda ya zama shugaban gini na farko da aka zaɓa a shekarar 2010 bayan ya yi shekaru masu yawa a matsayin ɗan gwagwarmayar adawa. Sabon kundin tsarin mulkin ya haifar da gagarumar zanga-zanga da kuma suka daga ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama mai da koma bayan demokradiyya a ƙasar. an kashe akalla mutane 50 a cikin shekara ta gabata a lokacin zanga-zangar game da sabon kundin tsarin mulki. Shugaban gwamnatin rikon kwariya na Sudan yayi alƙawarin bada haɗin kai ga kotun hukunta manya mai fuka ta ƙasa da ƙasa da ake kira ICC a takaice da a shari'ar da ake kan tsohon shugaban ƙasa Umar al-Bashir wanda aka haɓarar da gwamnatinsa. Prime Minister Abdullah Hamdok ya gana jiya Lahadi da wata tawaga daga kotun ta ICC a ƙarƙashin jagoranci mai gabatar da ƙara Fatu Bensouda. Kotun ta ICC ta bayar da takardar izinin kama Bashir bisa zarge-zargen kisan kare dangi da laifukan cin zarafin bil'adama masu alaka da rikicin da aka yi a yankin yammacin Darfur a shekarar 2003. Al-Bashir ya ɗauki mataki kan wasu 'yan tawaye a Darfur da ke adawa da gwamnatinsa ta hanyar tura mayakan Janjaweed waɗanda ake zargi da kisan mutane kusan 300,000 da kuma yin sanadiyar gudun hijirar kusan mutane miliyan 2.5. Sojojin sun haɓar da gwamnatin Al-Bashir a watan Afrilu shekarar 2019 biyo bayan zanga-zanga sosai da aka shayi a Khartoum, babban birnin ƙasar, da sauran wurare wanda aka fara a watan Disamban shekarar 2018. A yanzu haka Al-Bashir na zaman gidan yari tsawon shekaru biyu a Sudan bisa zargin rashawa, kuma a halin yanzu ana yin shari'arsa akan juyin mulkin da aka yi a shekarar 1989 wanda ya yi sanadiyar kai shi kan mulki. Ga dukkan alamu ɗan takara Luis Arce na jam'iyyar gurguzu a Bolivia ya lashe zaben shugaban ƙasa a zagayen farko na zaɓe. Tashar talabijin ɗin Bolivia ta Unitel ta fitar da sakamakon farko daga Cesc Morey a tsakar daren Lahadi wanda ya nuna Arce ya samu kuri'u kashi 52.4 cikin 100. Muna matuƙar godiya don goyon bayan da mutanen Bolivia suka bani, abinda Arce ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter ranar Litinin. Mun farfado daga demokradiyya kuma za mu maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a zamantakewar al'umma, in ji shi. Shugaban rikon kwariya Jeanine Anais, wanda bai tsaya takara ba, ya taya Arce da mataimakinsa David Chukwuansa murnar yayyuwar nasarar lashe zaɓe.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne daga babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, inda za a ji yadda ta kaya a zanga-zangar kyamar rundunar 'yan sandan SAS wacce ta rikide zuwa fishi kan tsadar rayuwa da dai sauransu. Halimu Abdurrauf gare ki.
Muryoyin matasa da ke tsakiyar zanga-zangar kenan a lokacin da wasu 'yan sanda suka yi amfani da barkonan tsohuwa don tarwatsa su da ranar yau Litinin, inda suke guduwa tare da cewa sai dai su dawo. A dandalin Unity, ɗaruruwan matasa sun fito zanga-zangar nuna goyon bayansu ga kafa sashen rundunar 'yan sanda na SWAT, wato Special Weapons and Tactics, da kuma waɗanda ke nema a kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ake fuskanta a halin yanzu a ƙasar. Mawaƙiya Fatima Sadiq, da aka fi sani a shafukan sada zumunta da South Fatiti, ta halarci dandalin na Unity, tana ne cewa
a yau dai ni na so ne domin in bayyana bacin raina ga yanda yanayi da tsaro ya ƙara taɓarɓarewa, kuma abu ne wanda dukkan mu dai abu ɗaya ne muke nema daga gwamnatin nan, wato shine a inganta mana jami'an tsaro da kawo ƙarshen matsalolin tsaro musamman a arewacin Najeriya. Gaskiya dai ga matasan ruwana musamman mutane daga arewacin, ya kamata mu fito mu kawo kanmu ma mana abin da ya kamata.
A wani ɓangare kuwa matashi Muhammad Al-Rashid ya yi bayani akan abin da ya gani wa idanunsa a dandalin Unity.
To gaskiya mu da muka zo nan gurin
da ke cikin dawa,
muka ga cewa su wannan mutanen da suka taro suna bin bayan gwamnati, sun taro ne su nuna cewa sun yarda da abin da gwamnati take da sauransu, kuma suna supporting SWAT inda gwamnati take kirkiro.
Mu gaskiya da muna
Nigeria, but I'm going to go to the city of
makaranta yaje ya dawo ya da cewa a kare shi
ita ma yar gwagwarmaya Aisha Yusufu ga abin da take cewa akan wannan lamari
dalilin da yasa suka ci gaba da wannan zanga-zangan da suke yi bisa ga cewa gwamnati na an santa ba ta cika alƙawarin zancen SARS ba yau aka fara ba suka ita cewa sun tsaye da SARS sun sake mata yanayi har yanzu dai kashe-kashen da ƴan SARS suke yi da kuma kwace mutane kuɗin su kuma cin zarafin mutane yana nan suna ta yi a watan June a shekara 2019 aka dauko report aka ba shi shugaban kasa Muhammadu Buhari inda dama ya tsaye da wata kungiya a duba matsalolin SARS da irin abubuwan da suke da cin zarafin mutane da suke yi da kashe-kashen da ake da abubuwan da suke yi aka ba shi report din nan yace cikin wata 6 zai abubuwan da ya kamata a gyara SARS da sauransu to yau an yi wata 16 kenan ba abin da aka
an dai fara zanga-zangar neman kawo karshen tsohon sashenin nan ƴan sanda na SARS ne saboda korafin cewa suna cin zarafi da gallazawa matasa musamman a kudancin kasar a kusan makonni 2 da suka gabata akalla mutane 12 sun rasa ransu sakamakon zanga-zangar a wasu jihohin Najeriya kan a makon da ya gabata ma babban sufetan ƴan sandan kasar yayi wa jami'an sa gargadi akan su guji yin amfani da ƙarfi akan masu zanga-zangar Halima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
To a gaida Halima daga Abuja kuma sai babbar cibiyar kasuwancin Najeriya Lagos inda nan ma zanga-zangar da ta samu asali daga kyamar SARS ta kazance baban gida jibrin gare ka
Inda cewa da gwamnatin Najeriya ta dauki matakin rusa wannan rantana har yanzu matasan na ci gaba da gudanar zanga-zanga inda kuma suka rufe manyan tituna da ke zuwa ko fitowa daga filayen jiragen saman guda biyu a ziyarar da na kai babban filin jirgin saman kasa da kasa na Nnamdi Azikiwe da ke birnin Abuja akan hanya ta zuwa birnin Lagos lamarin ya gagara inda wani kamfanin jiragen saman Najeriya ya shaida mun cewa jirgi ɗaya kawai ya samu tashi daga filin jirgin saman kasa da kasa da ke Lagos zuwa birnin Abuja kuma kawai yanzu babu wani jirgin da ya taso daga birnin Lagos zuwa Abuja don haka akwai fasinjoji a kasa da suka yi turko-turko suna jiran sauka ko tashin jiragen sama sai kuma akwai alamun da ke nuna cewa hakan ba zai yiwu ba domin kafin na fito filin jirgin saman kasa da kasa na Abuja na tare da masu zanga-zanga sun fara rufe tituna da ke shiga da fitowa filin jirgin sama kamar haka ga dai abinda wasu malamai da na tarar a filin jirgin sama suke cewa game da wannan lamari da ya faru da su a yau din nan
sunana Abdullahi Shaibu
to gashi na ganka a cikin mota kuma ba hanya an rufe
sun ce suna zanga-zanga ne akan SARS din nan amma abun ne yanzu is go down out of hand dai ba abinda zai dai
so ba su baka ka wuce airport ba ke
wallahi babu hanya ba shigowa ba fitowa
to me yake so gwamnati ta yi
sai dai taking action da wuri saboda maganar nan ya riga ya karami ba ya riga ya go out of hand
da sunan malami
sunana Usman Al-Hassan ina son je Lagos ne amma babu jirgi a yanzu a kasa daga Lagos din zuwa nan ma babu
me dalili
saboda wayannan zanga-zanga in fa gwamnati ma nan na Lagos yanzu an ce sun fara kone-kone da jefe-jefe
to me yake sa gwamnati
gwamnati ta sa baki ta tsaya ta sasanta da wayannan mutanen in ba haka ba in abun ya wuce yanzu kuma zai zama wani abu
har watanni na bidiyo da ke fitowa daga birnin Lagos yanzu haka na nuna masu zanga-zanga sun fara kai hari akan ƴan sanda inda kuma ƴan sanda ke arcewa tare da barin motocinsu a kan manyan titunan na birnin Lagos lamarin da kuma tuni ya fara tar da hankalin mazauna birnin na Lagos kamar da wasu sun suka shaida mini ta wayar tarho duk da kokarin da na yi domin jin ta bakin hukumomin tashoshin jiragen sama na Najeriya game da wannan tsaiko da aka samu na hana sauka da tashin jiragen sama sun bayyana cewa ba za su yi magana ta rediyo ba domin kuwa laifin ba nasu ba ne babake cifirin murya Amurka daga Najeriya
yanzu kuma ga Sani Malumfashi da rahoto na musamman
Cin hanci da rashawa, tandama da babakere, kamuya-muya da almundahana su ne umul haba'isin da ke dakushe martaba da kimar ƙasa a idanun duniya. Munin wannan lamari tamkar ɓullar wuta-wuta ne a cikin gona mai yabanya. Masu lura da al'amuran yau da kullum sun ce muddin waɗannan lamurra suka mamaye ƙasa tabbas al'ummominta za su shiga cikin halin kakanikaye. suka bada shawaran cewa mafiya ala irin wannan hali shine a tare dattawan ƙasa don duba lamarin ta yadda za a gano mafita. Sannan kowa ne cewa al'ummomin Najeriya musamman na arewaci suna fama da tabarbarewar matsalar tsaro wanda yake lakume rayuka a birane da kuma ƙauyuka, yin fyaɗe ga mata da yara. Lamarin ma har ya shafi noma.
Mu dai mutanen karkara babu abin da muka ta'allaka da shi illa noma. Noma ya zama bai yiwuwa saboda ba tsaro. Na biyu kiwo, shi kuma kiwon ya zama bai yiwuwa yanzu sun zo sun kwashe mu akalla mutum 10. Mu kan manan sai da muka sha da kyar. Allah ya kare mu, muka fake cikin duwa haƙi.
Saboda kamarin lamarin, mazauna sassa daban-daban a arewacin kasar sun yi zanga-zanga a lokuta daban-daban. Kowa suna an yi a Matazu, Dutsen ma da kuma Jibiya. Mutanen Zamfara sun yi nasu a ƙarshen makon nan.
A shigar gari kamar yaƙi an samu sauki, sun bi mutanen nan sun dawo suna ɗauki kai ɗaya. Za su tara mutane zuwa gona ko sun ɗauko haci su amshi shanun da suka taho da su da ranar kirkiri su tafi. An yi haka a Kwali, an yi haka a garin Gungun Magarya. Akwai wani malamin asibiti bisa hanyar shi tsakanin Jibiya zuwa Batsagiri aka ɗauke shi har yanzu yana hannunsu. Sannan ta ɓangaren jami'an tsaro, ba za mu ce jami'an tsaro ba su aiki ba, amma abin da ke ɓata ma kowane mahalucci rai wanda har shi ya ja za a kai wannan zanga-zanga, za a faɗi wa jami'an tsaro ɗan ta'addan nan su kwashe awa biyu uku har huɗu daga inda gaske ake za a iya ci musu, amma babu komi. Amma in ka taso tsakanin Jibiya zuwa Katsina, ina mai tabbatar maka kana iya kirga checking point na tsakanin ɗan sanda da custom da immigration aƙalla guda 43. Kuma duk inda ka zo kuɗi ake ansa. Abinda mutane suka yi ba muna goyon bayan su bane ba akan ka fito ma ka faɗa da hukuma, amma akwai hanyoyin da ya kamata a bi wanda ya kamata a sanar da hukumar ta sani. Kinsa biyun lahi ma'aikatan tsaro ne bisa hanyar Jibiya. Duk abin da ka ɗauko sai an anshi kuɗi. Akwai wani ma'aikacin tsaro ya tara wani ya ɗauko disaci, ran kai da disaci na ɗauko. Ya ce mai ai ba disaba in jarkoki ka ciko da ruwa ka sanyo su cikin mota ka biyo nan wurin, in kana so ka wuce sai ka bani kuɗi.
Gwamnatin jihar Katsina ta shirya taron ƙara wayar da kan masu ruwa da tsaki game da kula da rayukan al'ummominsu irin su sarakuna, 'yan majalisar sarki, hakimai da kuma malamai na addinai. Cikin jawabinsa, mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman ya bayyana abin da ya daɗe na damun shi a zace.
Kusan mu zo mu ta mitin, mu ta mitin, mu ta samina. Wazas ina rizal, wallahi sai mun zama rasulut. Donin ba ta yi wa. Duk wanda ya kamata a hukunci, a hukunci kan shi kowane ne. Tunda ƙasa ake so ta zauna lafiya. Ya Excellency, wannan sai ta sake zama. Ba kullum a kan zo a ba da kuɗin mai ba. Babu ta lalace, mota ta lalace, bindiga ta ƙi wuta, ta ƙi kwakin. Kullum labarinsu, yau an kashe wane, an sace wane, an kashe wane, an sace matan shi. Aka zo maganar rain, ɗan wata. Ta baku wata biyar wata nan muka kama wani cikin masallaci, shi ke fashe a ran masallacin, amma muka kama shi yana sadar mai da ƙaramin yaro, yaron ya ce ai sun daɗe suna haka.
A nasa jawabin, gwamnan jihar Aminu Bello Musa Salihu ya yi magana ne game da sasanci da kuma mataki na gaba da ya kamata a ɗauka.
Sasancin nan muka fara shi, amma ya kamata yanzu a kalli abubuwan da aka yi a gashin ina gyara yake. Sojoji da 'yan sanda da su suke yaƙar wa'annan mutane, su su jagoranci maganar sasanci. Sasanci kuma ba daga sama ai ƙasa ba, a'a ga hakimai nan wanda suna daga tai.
Bisa la'akari da koke-koken jama'an da ake kai mu hari, gwamna Musa Salihu ya yi jawabi ga waɗanda abin ya sha.
Wannan al'amari aikinmu ne mu duka. Sannan ku jami'an tsaro, muna da sanin cewa kuma kuna da jini a jikinku da dangi da kowa kamar mu, amma ku kuka zaɓi wannan aiki kuka ce za ku yi shi saboda ba ku da dalilin da zai sa a kira ku kuke zuwa. Wani ya ɗauko labari ya faɗa, ku je ku sai da ranshi a wurin wani cewa ai wannan ya gaya mana. Kuna da san an yi wannan gaman ta ƙare kenan? Allah ga mu da Allah. Kuma ka ɗan kaɗai ɗan sanda ko duka yaran ku za su yi sojoji, za su yi sojoji normal life. Abin da kai to shi za ka samu, in ba ka samu kanka ba za ka samu kan ƴaƴanka ko kan samun wani wanda kake ji da shi. Wannan uniform ba latinsu ba ne, opportunity ne to serve. Kun yi playing very important role wajen dakushe mutane su ba ku labari. Shi ko wanda ya ƙi labarin ƙarya ma labarin banza. to ni kirkin ma zai wuce shi. Dole ne ku encouraging ku restoring faith ku restoring confidence in mutane mai makarar magana akwai matsala akwai tsaron police akwai tsaron judiciary in ka kama judiciary zai ji yadda yan sanda suka file charge idan ka kai kama yan sanda zai su ministry of justice suka bar shahara wannan matsalar wallahi sai mun ta san mata mai makarar magana amma na tabbata idan muka yi resolve din cewa za mu kwato kasan mu za mu gyara rayuwar mu to wallahi al'amuran mu za su
Shin ko me jami'an tsaro za su ce game da wannan jawabi na mai girma gamna? Superintendent Gambo Isa shine kakakin rundunar yan sanda ta jihar Katsina.
Maganar da mai girma gwamna yayi magana ce wacce take ko mai amfani kwace yan sanda ta jihar Katsina muna da sashe har guda uku waɗanda suke an ɗora musu alhakin nauyin bincike akan wani abu na rashin da'a ko na rashawa ko cin zarafin al'umma akwai office na provost marshal sunan ba wani abin da aka dora musu illa su yi bincike akan wani laifi da wani dan sanda ya gudanar a office dina akwai public complaint bureau a ƙarƙashin commissioner of police yake direct muke zuwa muke kai musu duk inda aka samu wani korafi ko cin zarafi ko wani abu na rashawa ko dai wani abu na laifi wanda wani dan sanda ya aikata akwai runduna wacce IGP Muhammad Adamu Abubakar ya kafa wato S squad wanda ake ce musu IGP S squad su ma suna nan suna aikin su akan bincike na duk abin da aka aikata kamar yadda na saba faɗa cewa ko yara ne kike da su sama da guda biyar suka kai goma dole sai ka samu waɗanda suka fita zakka ballantana a ce kamar runduna ta yan sanda dole ne sai ka samu baragumi amma muna iya bakin kokarin mu duk lokacin da aka ce an kama wani dan sanda yayi aikata wani laifi wanda ya saba wa tsarin aiki mu ga cewa an hukunta shi
mutane sun yi korafi na cewa checkpoint sun yawa hanyar dubiya kuma duk inda ka zo sai an anshi dan na goma
ba yan sanda kadai bane babu wani jami'an tsaro waɗanda babu su akan wannan hanyar hanya ce wacce za ta shiga da ke jamhuriyar Nijar yan sanda waɗanda muke da su a wurin su ne wanda ake kira border patrol sai shi da DPO na jibbe da yake da checkpoint guda daya a wannan wuri saboda haka idan ka lissafa checkpoint ne yan sanda a wurin ba zai wuce guda uku ko hudu ba amma duk jami'an tsaro muna kai kuma korafin da suke yi muna saurara kamar satin da ya wuce har controller na customs da na immigration sai da na yau magana akan matakan da ya kamata a ɗauka kuma mun cimma matsaya wacce yake mai kyau IGP S squad sun je sun kakkama waɗanda ake zargi da laifuka kuma ana kan bincike a nan hedkwatar yan sanda ta Katsina.
Sani Shabi Malumfashi muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Shirinmu na gaba wasanni a takaice.
Kungiyoyin da za su fara wasannin cin kofin gasar zakarun Turai ta Champions League da gasar Europa za su fara wasannin su a wannan mako bayan yan gyare-gyare da aka yi wa bangarorin guda biyu sakamakon annobar coronavirus wanda ke ci gaba da addaban harkokin wasanni a duniya. A baya tsarin karshe da hukumar kwallon kafa ta Turai ta yi wa gasar ta zakarun Turai ya fuskanci tsaiko, inda aka shirya gasar a matsayin na quarter final tsakanin kungiyoyi takwas a cikin kwanaki 12 a Lisbon, inda Bayern Munich ta kasar Jamus ta fice. Irin wannan tsari ne kuma aka yi wa sauran wasannin gasar Europa da aka yi a kasar Jamus, wanda kungiyar Sevilla ta Spain ta lashe. A wannan kakar bada za ga irin wannan tsare-tsare a gasar guda biyu. A gasar zakarun Turai kungiyoyi 32 daga kasashen Turai 14 ne aka riga aka kasa su zuwa rukunoni takwas a gida hudu, kuma za su yi wasanni biyu tsakanin su ne a gida da waje, inda fitattu biyu a kowane rukuni za su yi fice zuwa zagaye na yada kadin wani. Manajan kungiyar Arsenal Mikel Arteta ya ce bai saka Thomas Partey tun farko ba yayin da suka yi wasa da Manchester City, saboda yana jiran dan wasan da gane ya ƙara fahimtar wasu abubuwa a ƙasar Ingila. Dan wasan tsakiya na Black Stars ya koma da wasan sa zuwa Arsenal ne mai lakabi da gane daga Atletico Madrid a kasuwar musayar ƴan wasa ta Turai, kuma ya fara wasan sa na farko a Premier League ne a daidai minti 83 bayan an canza Granit Xhaka. Partey ya yi wasan sa na farko ne a ranar Asabar bayan an ci sayi sau daya da ya yi da kungiyar Arsenal. Coach din Arsenal dan asalin Spain ya ce yana sa ran dan wasan zai saba da yanayin London ta Arewa. Hukumar kullun kafa ta gane ta maida martani akan karuwan yawan kamuwa da cutar COVID-19 tsakanin ƴan wasan kungiyar Black Stars. Bayan Black Stars ta yi wasannin zumunta da kasashen Mali da Qatar, ƴan wasan ta guda uku ne suka kamu da cutar yayin da suka koma kungiyoyin su da suke wasa. Ƴan wasan da suka harbin sun hada ne da Gideon Mensah da Bernard Mensah da Jordan Ayew. A jiya lafiya hukumar ta GFA ta fitar da wata sanarwa akan tsare-tsaren kiyayewa da aka tabbatar da su a lokacin da kungiyar ta kwashe a kasar Turkiya. Sanarwar ta ce mun ji an ce wasu ƴan wasanmu sun kamu da COVID-19 bayan wasanninmu da Mali da Qatar, amma muna shaidawa duniya cewa mun tabbatar da matakan kariya tare da gudanar da gwaji akalla sau uku kafin zuwa Turkiya da ma lokacin da suke can kasar har ma bayan dawowansu. A jiya Lahadi ne kuma kungiyar Raja Casablanca ta kasar Morocco ta yi nasarar lashe gasar League din cikin gida, wanda zai ba ta damar shiga gasar cin kofin zakarun Afirka da ta kwashe shekaru 7 tana muradin zuwa. Kungiyar da ta lashe kofin zakarun Afirka sau uku yanzu ta maida hankalinta ne akan African Champions League din, inda za ta fafata da gwarzayen Misra Zamalek, wacce ta zo ta biyu a League din Misra bayan El Hali a kakar wasar da aka kammala. A baya dai kungiyoyin Morocco da suka shiga gasar cin kofin zakarun Afirka da na Confederation Cup sun fice ne daga wasannin kusa da na ƙarshe a farkon watan Maris. Kungiyar kwallon kafar mata Rebels Angels ta kammala daukar wasu ƴan matan Ghana guda uku kafin fara sabuwar kakar wasa a Najeriya. A wannan mako ne ake sa ran ƴan wasan na Ghana guda uku za su koma sabuwar kungiyarsu ta Rebels Angels domin fara shirin wasannin su. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Shugaba Donald Trump da abokin adawarsa na Democrat Joe Biden sun yi yaƙin neman zaɓe ranar Lahadi a wasu jihohi da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe a ƙoƙarinsu na samun nasara a zaɓen ranar 3 ga watan Nuwamba. Ya rage sauran makonni biyu. Trump ya fara da Nevada, inda ya kai ziyara a wata majami'a kafin wani taron bada gudumawa da kuma gangamin yakin neman zaɓe da aka yi da yamma a birnin Carson da ke jihar Nevada. A baya ana ganin ta da mahimmanci a fafatawar neman nasarar zaɓe, amma jihar Nevada ba ta ba jam'iyyar Republican goyon baya sosai tun daga shekarar 2004. Ana ci gaba da kidayar kuri'u a Gini domin tantance wanda zai zama sabon shugaban kasar da ke yammacin Afirka. Zaɓen na ranar Lahadi, wanda aka fafata da shugaba mai ci na yanzu Alpha Conde da shugaban ƴan adawa Selo de Leon Diallo, na zuwa ne bayan watanni da aka yi ana rikice-rikicen siyasa kan wani sabon kundin tsarin mulki mai cike da cece-kuce wanda ya baiwa Conde damar zarta wa'adi biyu a mukamin shugaban kasa. Shugaban gwamnatin rikon kwariya na Sudan ya yi alkawarin bada haɗin kai ga kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ake kira ICC a taƙaice, da a shari'ar da ake kan tsohon shugaban ƙasa Umar al-Bashir wanda aka haɓarar da gwamnatinsa. Prime Minister Abdullah Hamdok ya gana jiya Lahadi da wata tawaga daga kotun ta ICC a ƙarƙashin jagoranci mai gabatar da ƙara Fatu Bensouda.
So masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta tsaya da gabatar da shirin, da Julie Lerner Station wacce ta haɗa mana shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.